Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambaya ta 60 yake cewa malaiku mace min hazihi al-ibtila'at. Can baya an ga jarab ta kala-kala da ya kawo wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskance ta daga kafiran Makka. To haka nan annabawan Allah dukkan su sun ga jarabta. To yace menene hikima cikin wannan jarabta da Allah yake musu? Na farko ma hadasan inta azibul muslim hu taqririn wa ta'kilu liqawlihi. Na farko abin da ya faru na azabtar da musulmai wannan tabbatarwa ne kuma daga karfafa fadar Allah madaukin sarki a hasiban nasu an yi turku an yi kulu amanna hum la yaftun shin mutane sun yi zatan cewa za a bar su sun ce mun yi imani ba tare da an jarraba su ba kenan kawai jarrabta ya ce wanda Allah ya ga damar ta wali qawlihi haka da fadar Allah yake ce am hasibtum an tadkhulul jannata shin kuna zatan cewa za ku shiga aljanna walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum kuma irin abin da ya shahi na gabaninku bai zo muku ba me yasa same su shine masatumul ba'sa'u wad-darra da tsanani da cuta ya same su zulzulu an girgiza sai ta yi kula rasulullahi har sai manzo ya ce wal ladzina ma'ahu da wanda ke tare da shi mata nasrullahi yausha nasara Allah zata zuwa la inna nasrallahi qarib wali qawlihi da fadar Allah madaukin sai ya tubla unna fi amwalikum lalle tabbas wallahi sai an jarrabe ku cikin dukiyoyin ku an fusku da kawunan ku wala tasma'unna min allazina utul kitaba kuma zakku ji daga ahlul kitabi min qablikum na gabanin ku wa min allazina ashraku da wanda suka yi shirka mai zakku ji shine azan katiran cutarwa mai yawa kenan wannan ibtila'i da jarraba daga kawurai haka Allah ya alƙawari yayi ce in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur na biyu fibtila'i tamhis lil mu'minina cikin jarabtawa akwai tsabtace mummune da tace su wa mahaqqil lil kafirin kuma akwai halaka kafirai shi yasa yace li halaka man halaka an bayyinatin dan wanda zai halaka ya halaka akan hujja wa ya man hayya an bayyana wanda zai rayi ya rayi akan hujja wa inna allaha la samiu alim fala budda min imtihanin nufus ba makawa sai an jarraba rayuka li yazharu bil imtihanin tayyib min al khabis dan da jarrabawa za a tace na kirki da na banza na uku annal anbiya ashaddu nasu bala'an cewa annabawa sun yi kowa jarabta su ta yi ta kowa tsanani wa haza min al mutaqarrir shar'an wa aqalan wannan shine tabbataccen abu a shari'a kuma a hankalce ma annahu kullama tashabbasa al muslimu bi dinihi cewa duk lokacin da musulmi yayi ruko da addinin shi wa shar'a rabbahu fi da shar'a rabbihi da shari'ar ubangi wa shar'i rabbihi da shari'a ta ubangi shi in halat alaihi albalaya sai bala'i ya ta kwararo mishi wal mihana da jarrabawa min kulli hadabin wa sawbin da kowane kwazazzabe da kowane tudu wali haza jaa fi hadisi sa'ad ibn abi waqas shi yasa zo cikin hadisin sa'ad ibn abi waqas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ayyuna shi asaddu bala'an cewa cikin mutane wa tsananin bala'i yace al anbiya sune annabawa summa al amsal sannan masu kwatamtawa fal amsal sai masu bi musu wajen kwatamtawa yace yubtala rajulu ala hasbi dinihi ana jarabta mutun ne daidai gurgurdan addinin shi fa in kana fi dinihi salabatan in ya kasance mai tsananin ruko ne cikin addinin shi ishtadda bala'u zai jarraba shi ta yi tsanani wa in kana fi dinihi rika in ya kasance addinin shi akwai kalan-kalan sama-sama ne yubtala ala qadri dinihi shi ma sai a jarrabe shi daidai gurgurdan addinin shi shi yasa ne annabawa hina kowa yace fa ma yabrahu albala'u bil abdi bala'i ba zai gushe ga bawa ba hatta ya turku yamshi alal ardi har sai ya bar shi yana tahiya a ban kasa wa ma alaihi khadi'a babu zanibi ko dai tare da shi kenan kankari zanibi ne jarraba wali zalika kana ashaddu nasi bala'an shi yasa ya kasance wanda suka yi kowa bala'i fi hazihi al-umma cikin wannan al-umma huwa al-habib sallallahu alaihi wasallam shine masoyi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sabab kamar yadda ya gabata na hudu sunnatullahi fi tagzibi bil rusuli min qabli aqwamihim sunna ta Allah cikin ƙaryatawa da manzanni min qabli aqwamin ta wajen mutanen su duk lokacin da aka ce Allah ya aiko da manzo to ya sa masu ƙaryatawa cikin mutanen shi qala ta'ala Allah yake cewa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni haka ne muka sanya ma kowane annabi makiya na shedanu na aljannu da mutane wa qala ta'ala Allah yake cewa kazalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin haka ne babu wasu wanda manzanni zo musu gabanin su min rasulin na manzo illa qalu sai sun ce sahirun aw majnun dan dabo ne ko kuma haukaci ne wa qala ta'ala Allah yake cewa ma yuqalu laka illa ma qarkila li rusul min qablik, ba komai ake gaya maka ba abu ne wanda an gaya ma manzanni gabaninka. Qala ibn al-qayyim yake cewa fa nasu iza ursila ilayhim rusul bayna amrayn, mutane idan an aiko musu manzo, an aiko musu manzanni tsakanin lamari biyu ne, imma an yaqulu ahadu ma amanna, imma dayan sai ya ce mun yi imani, wa imma Allah ya qulu amanna, ko kuma ba zai ce mun yi imani ba, laysa ru yastamiru ala amali sayiat, zai ci gaba akan aikata zanubin shi. Fa man qala amanna, wanda yace yayi imani, imtahanahu rabbu azza wa jalla, sai Allah ya jarrabe shi, wabtalahu ya kawo mishi ibtila'i, wa albasahu alibtila, sai ya kawo mishi jarabtawa, wal ikhtibar da jarrabawa, li yubayyana sadiq min alkazib, dan a bambance tsakanin mai ƙarya da mai gaskiya. Shi Allah ya san mai ƙarya, ya san mai gaskiya, ma'ana dan ya bayyana ma mutane wane ne mai hada ta gaske da mai hada ta ƙarya. Shi yasa a wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yusabu minhu, wanda ya imani da Allah da ranar lahira sai a jarrabe shi. Nasa tambaya ta 61, aina kana yastami'un nas, annabi sallallahu alaihi wasallam biya sahabi fi bidayatid da'awa, ina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana haduwa da sahabban shi a farkon da'awa. Sai ce fi darul arqam bin abil arqam, shine cikin gidan al-arqam bin abil arqam. Nasa 62, limaza ikhtara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam darul arqam bin abil arqam bizat, me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi gidan shi ya kasance nan ne gurin haduwa. Qala al-mubaraka furi, mubaraka furi yake cewa mai sharhin sunan at-tirmidhi, li anna al-arqam lam yakun ma'rufan bi islamihi, saboda arqam ya kasance ba a san shi da musulunci ba. Wa li annahu min bani makhzum, yana daga cikin kabilar bani makhzum, allati tahmilu al-wa'a at-tanafusi, wanda suke rike da tuta ta gasa, wal harbu da yaki, duddu bani hashim, kishi ya bani hashim. Iz yastabiru an yakhtafi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi qalbi al-adu, dan yana da nisa a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya boye a cikin zuciyar maki. Wa li annahu kana fatan sagiran inda ma aslama fi hudud al-16, kuma saboda lokacin da ya musulunta yana karami kamar shekara 16. Iza annahu fi hadhihi al-hala tansarifu al-azhan ila manazir kibar as-sahaba, a cikin wannan halin tunanin sahabbai zai tai tunani zai tai zuwa ga matsayi na manyan sahabbai. Kenan abin da yasa ya tahi wancan gurin, saboda hikima ne, duk wanda zai neme shi zai tunanin gidan manyan sahabbai zai kamar su Abubakar, su Umar, makamantan su, to amma sai ya maida zuwa ga gidan wani wanda mai wannan shekarun, wanda ba wanda zai wannan tunanin, badda sahu ne na gurin mahada. Na 62, mata kanat al-hijratu ula ila al-habsha, yausha ne aka yi hijira ta farko zuwa Habsha, fi sanal khamisa min al-bi'sa, shekara ta 5 daga ba Annabi sallallahu alaihi wasallam manzanci. Na 64, ma sababu hazil hijra, miye sababin hijira zuwa Habsha, al-firaru bid-dini min biladil fitna ila biladil amani, shine gudu da addini daga garin da ake jarabta su zuwa garin da zasu samu aminci. Qalat Ummu Salama, Ummu Salama take cewa lamma daqat alaina makka, yayin da makka ta mana kunci, wa uzi ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, aka cutar da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa futunu aka fitine su, wa ra'aw ma yusibu min al-bala, suka ga abin da ke samun sa na bala'i, wal fitnati fi dini, da fitina cikin addini, wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yastadi dafa'u zalika anhum, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da ikon ya ba su kariya ga wannan abun saboda rauni a lokacin. Wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man'atun min qaumi, kuma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kariya daga mutanen shi, saboda shi ba yadda za a yi su cutar da shi, saboda mutanen shi ba wanda za a taba dan uwan su bane. Wa ammihi, da amman shi bai ya bari a cutar da shi. Qala lahum, sai ce musu, inna bi ardi al-habsha malikan aziman, lalle a ƙasar Habsha akwai wani sarki mai girma, la yuzlamu ahadun indahu, ba a zaluntar kowa a wajen shi, fa alhi qubi biladihi, ku je garin shi, ataj'alu Allahu lakum farajan, ha Allah sanya muku mahuta, yayi wa bakin ciki, wa makharajan, da mahuta mimma antum fihi, ga abin da kuke kai. Adadu ahalu hazihi al-hijra, adadun wanda suka yi wannan hijira, kanu 11 rajulan, sun kasance mutum 10, maza 11 ne, arba nisuwa, da mace 4, yayin suka bada 15. Uzkur ba'du ahalu hazihi al-hijra, ambaci wasu daga cikin wanda suka yi wannan hijira daga Makka zuwa Habsha, cikin su akwai Usman ibn Affan, wa zawjatuhu Ruqayya binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da mata shi Ruqayya, mata biya Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Salama, da Abu Salama, wa zawjatuhu Ummu Salama, da mata shi Ummu Salama kenan, wanda lokacin tana aure da shi bata rabu da shi ta aure Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa Usman ibn Maz'un, da Usman ibn Maz'un, da Mus'ab ibn Umair. Kam Makka su fil Habsha, lokaci nawa suka yi a Habsha, shekara nawa ko kwana nawa? lam yamkusu dawilan basu jin basu zamna a can tsawon lokaci ba wa aqamu bil habsha shahrayni sun zamna a habsha wata biyar sha'ban da ramadan min sanatil khamisa daga shekara ta biyar daga manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam wa adu ila makka fi shawwal suka komo zuwa ga makka cikin shawwal min nafsi sana a cikin shekarar dai wadda wata biyar ne maza na safidi min iznin nabi sallallahu alaihi sahaba bil hijra ila al habsha me zan mu fa'idanta da shi izin cikin izini da annabi ya ba sahabbai su hijira zuwa habsha mashru'iyatul hijra abinda za a dauka shine shar'antuwar hijira min baladi shirki la baladi alislam daga garin kahurci zuwa garin musulunci qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tanqadilu hijratu ta tanqadilu tauba hijira batta yankewa har sai tuba ta yanke wala tanqadu tauba ta tadlu shamsin magharibiha tuba ku batta yanke ya sai rana ta huto daga yammata daga mahadar ta kenan manyan alamun tashin kiyama sunan abi daud ibn hudush al hijra nau'ani hijra nau'i biji al awwal tahur ko ta kunu wajiba tana kasancewa wajibi ce idza kana la yasdi zaharu dinihi idan bayyana ikon bayyana addinin shi wala yumkinu iqamatu wajibatu dinihi kuma bai yiwa ya tsaida wajibabbin addinin shi qala ta'ala Allah madaukin sai ce innal ladzina tawaffahumul malaikatu lalle tabbas wanda malaiku suke amsar ransu zalimi anfusihim sana masu zalimcin kansu bi tarkil hijra da barin hijra musu yi hijira ba suka zama zalimcin kanan shi ne dabarin yin hijira ba su yi ba kuma ba uzuri ƙalu sai mala'iku su ce musu fima kuntum a cikin me ku kasance me ya sa ma'ana ba ku hijira ba ƙalu sai ya ce kunna mustad'afina fil ard mun kasance masu rauni ne a ban ƙasa ƙalu sai mala'iku su ce musu alam takun ardullahi wasi'atan shin ƙasar Allah ba ta kasance ba mai yalwa ce fato hajiru fiha ku yi hijira cikinta fa ulaika ma awahum jahannam wannan makoma sai tace jahannam wasa al masira tur da makoma yace wa haza wa idun sharidun yadullu ala al wuju wannan mummunan narko ne wanda yake nuna cewa hijirin hijira wajibi ne a wannan siffar ta farko asani na biyu ta kunu musahaba tana kasancewa mustahabbi ce wa huwa man yaqdiru alaiha lakinnahu mutamakkin min izhari dinihi shine wanda yana da ikon yin hijira amma yana da damar bayyana addinin shi a inda yake ba a hana shi ba tambaya ta 69 ma sababu auratul muhajirin min al-habsha menene sababin komawar ɗan hijira daga habsha miyan maido su talibun al-qayyim ibn al-qayyim yake cewa fa balagahum labari ya iso musu anna quraishan aslama cewa quraishawa sun musulunta wa kana hadha al-khabar kadhiban kuma wannan labarin ku ƙarya ce faraja'u ila makkah suka koma zuwa makkah falamma balagahum ya inda lamari labari ya iso musu anna al-amr qashtadda mimma kana ashaddu mimma kana lamarin yahi tsanani sama da yadda suka bar shi raja'a minhum wa raja'a cikin su akwai wanda ya komo wa dakhala jama'atan wasu jama'a suka shigo falqaumin quraishin azan shadidan suka ga mu cutarwa mai tsanani daga quraishawa saboda cewa sun musulunta labarin ƙarya ne tambaya ta ga ma za hal salama ra'au anna al khabar kadhibun wa anna al azaba ashaddu min qabl me ya faru da suka ga cewa labarin cewa quraishawa sun musulunta ƙarya ce kuma azaban ma da ake musu tahita da azina lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil hijra lil habsha marra saniya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba su izini kuma su yi hijira zuwa ga habsha kin da karo na biyu shi yasa hijira zuwa ga habsha ta zama guda biyu ce kam adadu ahlul hijra asaniya adadin wanda suka yi hijira suka koma karo na biyu mutun nawa ne ibn al-qayyim ya ce fa hajara min ar-rijal salasatu maza guda hudu ne wa 80 rajulan muzawwaja maza 83 kai wa minan nisa'i 18 mata kuma guda 18 maza fa'alat quraish likai tu'idul muhajirin mi quraishawa suka aikata dan su maido wancan wanda suka yi hijira ba asad bi wafdil lin najashi likai yurduhum wa yusallimuhum sun tura da abinnan sun tura da yan aiken su masu yawa zuwa ga najashi dan alwafat yan aiken da za a aika ma shugaba su yake ce ma wafat aka tura ma najashi dan ya maido su kuma ya sallama musu su mimman kana ya takawwanu hazal wafat dawa aka aika wannan wafat din yan aiken hazal wafat ya takawwanu amr ibn al-as da abdullah ibn umayya amr ibn al-as su wannan su ne aka tura ma za fa ala qabl ad-dukhul ala najashi mi suka aika ta kahin su je zuwa ga najashi qaddama al-hadaya li ayani rijalun najashi sun gabatar da kyauta ga wasu manya-manya cikin makusantan Najashi, makusantan shugaban Najashi, siyasata li hasul ala da'ami da'am al-ayani inda mutalabati hum al-mulk bi radd al-muhajirin, dan saboda siyasar li hasula su samu su tabbata ala da'amin akan taimako, taimakon al-ayan wannan makusantan Najashin inda mutabalatin malik in sun nemi sarki Najashi ya ba su dama a maido musu muhajirai, kenan sun ba da wannan a matsayin cin hanci ga makusantan Najashi dan su kama mushi akan biya musu bukata. Ma za kala wa fudu Quraysh da Najashi, wannan ayan aiken na Quraysh mai suka ce ma Najashi, kala suka ce aihwal malik ya kai wannan sarki, innahu qad dawa bala duka gilmanin sufaha, hakika wasu matasa wawaye sun zo sun sauka a kasarka, fara kudina kawai sun rabu da addinin mutanen su, wala mai khulufi dinika ba su shiga addinin ka ba, waja'u bi dinin ibtada'u sun zo da wani addinin da su suka kirkire shi sabo ne, la na'rifu nahanu mu mun san shi ba, wala anta kai ma baka san shi ba, wa qad ba'asana fihim ashrafu qaumika, hakika manyan mutanen ka sun aiko mu, min aba'ihim daga cikin uwayensu, wa amamihim da ammunsu, wa asha'irihim da danginsu, litarduhum ilayhim dan a maido su zawwa gare su, kenan wannan da suka taho wajen ka suka zo hijira danginsu suka aiko mu da wannan ƙarya suka zo musu, wa qalat til badariqa, sai wannan malaman na kusa da Najashi suka ce sadaqa aihwal malik, sun yi gaskiya ya kai su gaba, kenan ka hakke kyautar da suka bada dan wannan ne, fa asalamahum ilayhi ma sai bi ka musu wannan yan hijira, filyarduhum ila qaumihim biladim, dan su maido su zuwa ga mutanen su da kuma garin su. Yawa yace ma za fa alan Najashi inda ma sami azalika, mai Najashi yayi lokacin da yaji haka, arsala ila almuslimina wa da'ahum fa hadaru, ya aika ma musulmi kuma ya kira su suka halarto, wa qala lahum yaji musulman hazal dinul ladzi faraqtum fihi qaumakum, minene addinin naku da aka ce kun rabu da mutanen ku saboda shi, walam tadkhulu fi bihi fi dini, buku shigo da shi cikin addini na ba, buku shiga cikin addini na ba, wala dinu ahad min hazihi al-millah, ko kuma addinin wasu daga cikin addinan wannan, ba yahudanci ba kiristanci ba, mal ladzi takallama niyabatan al-muslim, maza qala an-najashi, da Najashi ya musu wannan tambayar waye ba da amsa madadin musulmai, ko me ya ga ma Najashi, me Najashi yace, shine Ja'far ibn Abi Talib, wa qala lin Najashi yace ma Najashi aihan malik, ya kai sarki kunna qauman, mun kasance wasu mutane ahli jahiliyyah, wanda muke mutanen jahiliya, na abdul asnam muna bauta ma gumar kawan akulul mai muna cin mushi, wana atrifahish muna aikata alfasha, wana qadawul arham muna yanki zumunci, hatta ba sallahu ilaina rasula min nahi, da Allah ya aiko mana manzo daga cikin mu, na arifa nasabahu mun san nasabashi, wa sirqa hu da gaske shi, wa amanatu da amana shi, wa afafahu da kamewa shi, fada ana ila Allah, ya kira mu zuwa ga Allah da nuwahida hu, dan mu kade ta fi wani abu da hu bauta ma Allah, wa nakhala amakunna na abu na hanu abauna min dunihi min alhijara, mu tube abinda muke bauta ma da mu da uwayen mu ko ma bayan Allah na duwatsu, wa audaha lin najahi haqiqatan hazajin, shi ya bayyana ma Najashi hakikanin addinin musulunci, allazi jaa bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, wa mawqifu qaumihi minhum, da kuma matsayin mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam game da addinin wannan. Ma za qala Najashi inda ma sami a kalamu Ja'far ibn Abi Talib, me Najashi ya faɗa lokacin da ya ji wancan zancan na Ja'far, qala sai ce inna haza wallazi jaa bihi Isa ya kharuju min katin wahida, yace lalle wannan da ka zano addinin nan da shi da annabi, abinda annabi Isa ya zo da shi sun huto ne daga hanya daya, in dalika ku tahi wallahi la usulmu alaikum abadan, bazan me yaka muku wannan musulman ba har abada, kenan da Najashi zai hakikanin musulunci ƙarya ce game da wancan aikin bi suke faɗa, sai ya kibe ka musulman nan game da wannan mutane guda biyu da aka turo. Ina ga muna iya tsaya nan ko